أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi yawmuna hudu ga watan Rabi'ul Thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444 wanda kuma ya daidai da 30 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya wannan shi ne darasinmu na 11 daga cikin wannan littafi na La tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu Muhammad al-Qasim Allah madaukakin sarki ya saka mata alkhairi a satin da ya wuce mun shiga kan bayani akan wasu daga cikin abubuwan da malama ta kawo karkashin lamba ta 6 wanda take mana bayani akan magunguna da kuma warwara na damuwa a duk sanda mutum ya shiga ciki wanda muna kan lamba ta 6 ita ce al-ijtihadu fil amali salih dagewa da kokartawa wajen aikata ayyuka nagari mun dauki wannan gabal ko mun karanta wani abu daga cikin ayyukan da malama ta kawo na farko mun karanta at-tauba shine idan mutum yana son maganin damuwa idan mutum na son damuwarsa ta warware Allah ya kawo masa mafita to ya lizimci yawan tuba komawa zuwa ga Allah ya tuba ya koma zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki shi mai karban tuba ne daga dukkan wanda ya tuba alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'ani as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alu sannan mutun ya tuba zuwa ga Allah to Allah yana karban tubansa Allah yana yafe masa kuma in ya sashi a cikin damuwa sanadiyar tuba Allah yakan cire mutum a cikin damuwa abu na biyu da zamu tashi akai cikin ayyukan da malama ta kawo tace shine al-luju'u ila salah lokacin da mutum ya shiga damuwa ya shiga wani irin yanayi to yayi kokari ya tattara zuciyarsa ya gaggauta zuwa yin sallah ma'ana idan an kira sallah to ya tabbata ya zo yayi sallah a masallaci ayi sallan jami'i da shi domin sallah tana daga cikin abubuwan da suke warware wa mu'mini damuwa matukar yana sallan kuma hankalinsa na kan sallah lokacin da mutum ya shiga damuwa ya shiga wani irin yanayi to idan ya shiga sallah hankalinsa na kan sallan ya siffanta da irin siffan da Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un da yace mu'minai sun rabauta suwaye sune waɗanda suke da khushu'i a cikin sallarsu suna sallah hankalinsu bai tafi wani waje ba suna sallah hankalinsu yana kan sallar da suke yi sun tattaro hankalinsu gaba ɗaya sun maido da hankalinsu kan sallar da suke yi din nan to in ya tattara hankalinsa gaba ɗaya hankalinsa na kan sallah yana tadabburin suratul fatiha da ya karanta yana tadabburin suran da ya karanta bayan fatiha yana tadabburin zikirin da yake a ruku'unsa da sujudansa da tsayuwansa gaba daya. Wannan zai sa saboda tadabburi da kwadayi da jin dadi na tsayuwansa a gaban Allah zai mantar da shi damuwar da yake ciki, sai Allah ya kawo masa saukin wannan damuwar. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki na cewa wasta'inu bis-sabri was-sala. Allah ya ce ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma yin sallah, ta hanyar haƙuri da kuma kula da sallah. Sai ya ce wa innaha, kun ga sallah lakabiratun, tana da girma, illa alal khashi'in, sai dai ga masu tsoron Allah, masu khushu'i. Sallah tana nauyi, ba kowa ke iya saukewa ba sai mai tsoron Allah. An Huzaifata radiyallahu anhu qala, an karbo daga Huzaifa, Allah ya kara yadda a gare shi, yace kana sallallahu alaihi wasallama idha hazabahu amrun aw hazanahu amrun salla. Huzaifa ibn al-Yaman yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wani al'amari ya rikice masa ko ya sa shi cikin damuwa, to sai tashi ya salla, sai tashi ya salla, matukar ba lokacin da aka ana yin nafila bane, sai tashi ya nafila, ba don komai ba sai dan saboda ya kasance ma idan ya ga al'amari ya dagule ya shiga wani irin yanayi, to yakan tambaya ne, yake jina tambaya kamar yadda sahabbai suka rutu annabi ya dinga tambaya lokacin sallah bai yi ba, lokacin sallah bai yi ba, daka da lokacin sallah ne ce arihna biha ya Bilal, ya Bilal kira mana sallah mu samu natsuwa da kwanciyar hankali saboda sallah. Sai a kira sallah, me yasa? Yace saboda da ya shiga sallah sai yace waju'ilat qurratu aini fi salati, Allah ya sa mun kwanciyar hankali na, in ina so in ga na nutsu hankali na ya kwanta, duk wata damuwa na manta da ita ta fita daga raina, to sai na shiga sallah, sai na shiga sallah. Saboda haka sallan da ke magance damuwa sallan da ake yin ta da khushu'i ne, ba sallan da mutum yana cikin damuwa yana cikin wani irin yanayi kuma ya shiga sallan gaban Ubangiji amma har a idan da sallan kuma yana tunanin wannan abin, har a idan da sallan hankalin shi baya kan sallan yana tunanin wannan abin da yake ciki. Saboda haka wannan dama da ya idan da sallah zai ci gaba da tunaninsa ne, ba sallah yayi ba, ya motsa jiki ne kawai, amma sallan da mutum zai tattara hankalinsa zuwa ga Allah, dama Allah shike da magani, yake tattara hankalinka gaba daya da tunaninka da zuciyarka zuwa ga Ubangijinka. Fassalatu jila'un lil humumi wal ahzan, sallah magani ne, waraka ce ta dukkan damuwa da bakin ciki. Wa min akbaril auni ala sabati, na daga cikin mafi girman al'amuran da za su taimaka maka wajen tabbatuwa da dogewa akan addinin Allah shine kula da sallah, kula da sallah. Saboda sallah tana hana mutum aikata munanan ayyuka, matukar yana yi kuma yana sauke ta yadda Allah ya bada umarni. Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala, sai ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah ta'ala ya ce kai tilawan abinda aka yi maka umu, abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka, sannan ka kula da tsayi da sallah. Me yasa sai ya ce inna salata, lalle ita sallah, tabbas sallah tanha anil fahsha'i wal munkar, tana hana aikata alfasha da munkari. Saboda haka za ta taimaka maka wajen tsayuwa akan addinin Allah, ba yadda za a yi a ce wani mutumin kirki ne, wani mumini ne kuma a ce baya sallah, ba zai taba yiwa ba. Duk inda ka ji Allah yana bada bayani akan siffofin muminai, siffofin bayin Allah na gani, to zaka ga ya kawo sallah a ciki. Galibi in dai Allah zai bayani akan siffofin muminai, muminai, to akwai sallah a ciki. Hungaran ayan da na kawo a farkon suratul mu'minun ne yace qad aflahal mu'minun, muminai sun rabauta. Su waye muminan? Sai kawo siffan farko, allazina hum fi salatihim khashi'un, wanda suke khushu'i a sallah. Yanzu wai ana gaya maka shi mumini ya ma wuce maganan wai a ce yana sallah akan lokaci ko baya, yana kula da sallah ko a yana ma kula da sallan kuma yana yin ta da khushu'i, yana kula da sallan kuma yana yin ta da khushu'i. Na'am, wa alaikum salam. Sallah, sallah Allah tabaaraka wa ta'ala yanda ya umarce ta ayi da ita shi yasa zaka ga duk sanda aka zo bayani akan sallah zaka ji Allah ba cewa yake ku yi sallah ba sai dai ce ku tsayi da sallah wa aqimus sala wa aqimus sala wa aqimus sala ku tsayi da sallah to tsayida ta shine a tsayida ta na farko ayi ta akan lokaci sannan na biyu bayan yi ta akan lokaci a tabbatar cewa komai ya cika ruku'u ya cika sujjada ya cika tsayuwa ya cika karatun qur'ani a sallah ya cika sannan hankalin mutun yana kan sallah to wannan yayi sallah da khushu'i kenan yayi irin sallan da Allah ya ce ayi kenan sannan ya tabbatar cewa komai nashi daidai ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi girman barawo barawo mafi muni shine wanda yake sata daga sallansa aka ce taya mutum zai sata daga sallansa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutum zai tashi sallah amma la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala alqira'ata fiha mutum zai sallah ba cikakken ruku'u ba cikakken sujuda ba cikakken karatu to wannan shine barawo yana sata daga sallansa kenan ladan da ya kamata ya samu madadin ya samu duka to shi yana kokarin zaftare ma kansa yana ragewa saboda haka wannan shine tsayi da sallah Allah ya kiyaye to shi yasa zaka ga duk sanda Allah ya zo bayani akan su waye mu'minai zaka ji ya ce suna sallah innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim tawakkalu sai ce alladhina yuqimuna as-salata wamin ma razaqnahum yunfiqun mu'minai sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce su ne waɗanda suke tsaye da sallah ba sa wasa da sallah mutum mu'mini bai wasa da sallah bai wasa da sallah yana kokarin kiyaye sallah akan lokaci sannan yana kokarin yin sallan yadda ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya bada umarni cewa a ayi wannan sallan sannan idan kaga yanda Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani akan mu'mini a suratul shura yace fa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa ma 'inda Allahi khairun wa abqa lil ladina amanu wa 'ala rabbihim tawakkalu kaga da yace lil ladina amanu wadanda suka yi imani wa 'ala rabbihim tawakkalu yace wal ladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibuhum yaghfirun wal ladina istajabu li rabbihim wa aqamus sala wal ladina istajabu li rabbihim wa aqamus sala suna tsaye sallah to saboda haka duk inda ka zagaya kaga Allah na bayani akan mu'mini zaka ji ya ce sallah 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 saboda mu'mini bai wasa da sallah yana daga cikin bayin Allah waɗanda ranar alkiyama annabi yace Allah zai musu inuwa a inuwan al'arshin sa lokacin da kowa ke cikin zafin rana yace akwai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid akwai mutumin da zuciyarsa tana rataye da masallaci zuciyarsa kullun yana rataye da masallaci ni ma'anar na rataye da masallaci shine me ake a masallaci sallah to zuciyarsa kullun kullun tana rataye da masallaci kenan bai wasa da sallah bai sakaci da sallah da haka sallah tana taimakawa mutum wajen tsayuwa da kuma sabati akan addini li'anna an-nafsa tad'afu 'inda al-bala saboda lokacin da mutum ya shiga cikin bala'i to zuciyarsa takan samu rauni takan samu rauni to idan yayi sallah yaje yi sallah to sallan nan sai ta kara masa karfin zuciya lamma balagha ibn abbas radiyallahu anhuma wafatu akhihi qasm lokacin da abdullahi ibn abbas labarin mutuwan dan uwansa ya riske shi dan uwansa qasmu lokacin da mutuwan ya zo masa aka ce masa dan uwanka ya rasu nazala ala janibi at-tariqi yusalli sai ya sauka ya samu gefen hanya sai ya shimfida dudduman sai ya cigaba da sallah wa kana fi safarin saboda lokacin yayi tafiya yayi tafiya baya gari aka ga ya masa dan uwanka ya rasu kawai sai ya koma gefen hanya kawai ya cigaba da nafilarsa ya cigaba da sallah imtithalan li amrillah saboda wato cika umarnin Allah da yace wasta'inu bis-sabri was-salah da yace ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma kula da sallah da kuma yin sallah kula da sallar nafil farilla da kuma yawan yin nafila sai malama take cewa fa ilaju hammika an taqifa bayna yaday maulaka fi salatin khashi'a tace maganin damuwan nan da kake ciki wannan damuwar da kake ciki to maganinta shine ka tsaya a gaban Ubangijinka cikin sallah fi salatin khashi'a cikin sallah wacce take cike da khushu'i da tattarawa da komawa zuwa ga Allah tattara zuciya da mika ta zuwa ga Allah fi sajdatin tawila kai sujjada doguwar sujjada doguwar sujjada tabussu fiha ahzana ka shimfida ka baza duk wani bakin cikinka ka fada ma Allah a wannan lokacin ka baza duk wata damuwarka ka gaya ma Allah kai sujjada doguwa a sallah mai khushu'i ka baje damuwarka a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru min ad-du'a manzo Allah yace mafi kusancin lokacin da bawa yafi dab yafi kusa da Allah lokacin da bawa yafi kusanci zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da ya sa goshinsa a ƙasa yana sujjada saboda haka manzo Allah yace idan kun yi sujjada ku yawaita addu'a ku yawaita addu'a a wata ruwaya akai bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ciwon ajali ya kama shi bai iya fitowa masallaci ba daga ɗakin sa ya bude labule yaga ga sayyiduna abubakar yana limanci ga mutane a bayan sa sai ce ayyuhan nas ya ku mutane innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa illa ru'ya saliha yaraha almu'minu aw turalahu yace ba abin da yayi saura daga cikin albishir na annabta sai kikkiawan mafarki kikkiawan mafarki shine abin da zai saura ko dai mumini yayi mafarki kikkiawa daga cikin albishir na annabta ko dai mumini yayi kikkiawan mafarki misali mafarkin gashi ya mutu ya shiga aljanna waye waye autura lahu ko kuma wani ya ganshi a mafarkin wani ya masa mafarki cewa gani nan na ganka aljanna kenan ni ma na shiga mun shiga tare kenan saboda haka autura lahu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa inni nuhitu an aqra alquran raki'an aw sajida yace ku saurara ku ji Allah ya hana ni karatun qur'ani a sujjada ko a ruku fa amma ruku amma ruku mi ake a ciki fa azimu fihi rabb girmama Allah yake a ruku sai sai ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subuhun quddusur rabbil malaikatu ruku girmama Allah yake wa amma sujud amma sujjada fa bayan an yi tasbihi sai ya ce fa akthiru fihi min addu'a ku yawaita yin addu'a fa qamnu an yustajaba lakum a wannan lokacin to akwai sa tsammanin Allah zai amsa mu lokacin da kuke cikin sujjada da ka ka shimfida damuwanka a wannan lokacin mutashki hammak ka kai koken damuwanka fata'nisu nafsuk wa yaquma innu qalbuk sai kaga ranka ya samu nutsuwa zuciyarka ma ta samu nutsuwa za ka ranka yayi laushi zuciyarka ta samu nutsuwa saboda ka kai kuka zuwa ga majiyin kuka wanda ke jin kukan kuma ya yaye wannan damuwar yayi damuwar za mu ga duka annabawan Allah su ma duk inda damuwa ta shiga wato in ya shiga cikin damuwa galibi za mu ga komawa suke zuwa ga Allah mu ga annabi Zakariya alaihi salam lokacin da yaga yana da bukatun da ya shiga damuwa sama da shekara 80 amma babu da yana cikin damuwa amma da ya tashi Allah ta'ala ya ce zikru rahmati rabbika 'abduhu zakariya sai ce iznada rabbahu nida'an khafiya Allah ya ce ambaton rahamar ubangijinka da yayi bawan sa annabi zakariya sai ce iznada rabbahu lokacin da annabi zakariya ya tashi ya kira ubangijinsa nida'an khafiya kira boyayya kenan ya tashi cikin dare yayi qiyamul layl yayi sallah ya roki ubangijinsa qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace ya Allah kashina yayi rauni na tsufa kaina gaba ɗaya ya cike da furfura ya ubangiji ban kasance marar rabo ba shaqi game da roƙonka har yanzu ina roƙonka ka bani da wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa habli min ladunka waliya yace ya ubangiji ina tsoron magadana a bayana waɗanda zan bar su a bayana ban bar wani da nagaltacci ba sannan kuma wa kanati imraati aqira mata ta bakarariya ce ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibari itiya gashi na girma wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanati imraati aqiran fa habli min ladunka waliya yace fa habli min ladunka waliya ka bani wani magaji daga wajenka yarithuni wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub kuma yayi gado daga gidan annabi yaquba sannan yace waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji ka sa dan da zaka bani ya zama yaldajje ni a wajenka sai wanda ka yarda da shi zaka bani wannan addu'ar da ya cikin dare a take Allah ya ce masa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya Allah ya ce ya kai zakariya muna maka albishir da wani da ismuhu yahya sunan shi yahya zamu baka da kuma sunan shi yahya tun daga sama Allah ya sa mai suna lam naj'al lahu min qablu samiya babu wani wanda aka taba sa masa irin wannan sunan gabanin sa قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يتي الله تيا زان سامو دا ماماكي يكي با وي ينا موسو دا يكون الله بني تيا يا زان سامو دا كما تاتا بكرا ديا غاشي كما ناس اوفا قال كذلك قال ربك هو علي هين يتي هكا اوبنجيجن كي يتي وانا ميسوكيني او جنا اباكا دا اياي موانا دامون ميسوكيني كركمانتا وقد خلقتك من قبل a wata kira'an tace wa qad khalaqnaka min qabl walan taku shayya kar ka manta wa qad khalaqtuka min qabl ni na halicce ka tuntuni walan taku shayya a lokacin ba komai bane kai na halicce ka to haka warware maka wannan damuwar ba komai bace ba komai bane to shi yasa zaka ga duka annabawan Allah sai ka ji an ce idna da rabbahu sai Allah ya ce fastajabna lahu idna da fastajabna idna ya kira mun amsa ya kira mun amsa Allah ta'ala ya kace summa nurji rusulana wal ladina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'mini haka yin bayani akan annabi a Yunus walan nuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi bulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin cika basu labarin dhannun annabi Yunus alayhi salam lokacin da ya shiga Allah ya wato jarabe shi da shiga cikin kifi kifi ya haɗiye shi da dogon tarihin kifi ya haɗiye shi na yanko muhalli shayid ne kawai kifi ya haɗiye shi yayi ƙasar ruwa da shi amma sai gashi nan fanada fi zulumat yana kiran Allah a cikin duhu yana cewa Allah ilaha illa ant nace ba abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah subhanak ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai ya Allah subhanak sarki ya tabbata gare ka inni kuntu min adh-dhalimin hakika na kasance cikin azzalumai na san nayi ba daidai bane shi yasa ka hukunta ni Allah na tuba Allah ka fidda ni daga wannan damuwar Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu min al-gham Allah ya ce sai muka amsa masa sai kuma muka tsedatar da shi daga wannan damuwar da yake ciki sai yace sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina haka nan kuma zamu dinga tseratar da mu'minai haka muke tseratar da mu'minai kuma zamu ci gaba da tseratar da su matukar mu'mini ya shiga damuwa kuma ya koma zuwa ga Allah yadda annabi Yunus ya shiga damuwa ya koma zuwa ga Allah to haka zamu tseratar da shi kamar yadda muka tseratar da annabi Yunus alaihi salam kashin da Allah ya ba mu labarin annabi ayyub wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadullu wa anta arhamur rahimin Allah ya ce fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur annabi ayyub da ya shiga cikin yanayi na rashin lafiya na damuwa ya kira Allah ya ce ya ubangiji a wani wajen ya ce wa zkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni massani ash-shaytan binusbin wa azab urkud bi rijlika hadha muhtasalun baridun wa sharab Allah ta'ala ya ce ya kira mu cewa ya shiga cikin rashin lafiya Allah ya ce kuma muka amsa masa ya kira mun amsa wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu wa najaynahu wa ahlihi min al-karbil 'azim saboda haka duk sanda mutun ya shiga cikin damuwa Allah ya ce wala qad nadana nuhun fala ni'mal mujibun wanda jinahu wa ahlihi min al-karb al-azim da haka duk sanda mutun ya shiga cikin damuwa to ana so ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi sujjada yayi tashi sallan nafila yayi sujuda ya koma zuwa ga Allah qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim na cewa rahimahullah yace qila li ba'dihim an tambaye wani daga cikin magabata aka ce ayasjudu al-qalb shin zuciya tana yin sujjada qala na'am yace eh yasjudu sajdatan la yarfa'u ra'suhu la'sahu minha ila yawm al-liqa yace zuciya takan yi wata sujjada da in kai wannan sujjadan ba ta dagowa har zuwa ranar tashin al-qiyama har ranar haduwa zuwa ga har ranar haduwa da Allah to yaya kinan yace wa idha sajada al-qalbu idan har zuciya ta yi sujjada ta risuna ta koma zuwa ga Allah hadhihi sajada ta yi irin wannan sujjadan to sajadatun ma'ahu jami'ul jawari to duka sauran gabobi kuma sai su yi sujjada tare shine lokacin da mutun ya shiga damuwa to zuciyar ta koma zuwa ga Allah to ta yi sujuda kenan to sauran gabobi kuma sai a gansu suna sallah sai mutun ya je yi sujjada bayan zuciya ta yi sujjada kenan to sai kuma yayi na gabbai wa dhalla al-'abdu na'am eh sai yace wa 'ana al-wajhu hina idhin lil hayy al-qayyum to a wannan lokacin da zuciya ta yi sujjada ta koma zuwa ga Allah to a lokacin zaka ga fuska gaba daya fuskan mutun ta karkata ta koma zuwa ga Allah rayayye wanda yake shine tsayayye al-hayyul qayyum alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah da baya bacci baya gingidi inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yana wa khash'a al-sawtu wa khash'a as-sawtu wal jawarihu kulluha sauti da gabobi gaba daya za su yi kasa su shiru a tattara a koma zuwa ga Allah mutun ya koma zuwa ga Allah kenan yanda kasin tashin kiyama wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa kamar tashin alkiyama to haka zuciyar mutun za ta koma zuwa ga Allah yanzu dai zama gashi na damuwa bai tunanin kowa sai Allah bai tunanin yana da wata mafita in ba komawa zuwa ga Allah ba bayi tunanin yana da wanda zai kare masa wanda zai yaye masa wannan damuwar in ba Allah ba to zuciyarsa ta yi sujjada kenan ya cire tunanin wane zai iya mu ya tina tunanin ya cire tunanin wane ne ya mu ya cire duk wannan tunanin yanzu ya koma zuwa ga Allah wa dhalla al-'abdu wa khada'a wastakana sannan bawa zai kaskantar da kansa a gaban Allah ya nuna shi ba kowa bane ya nuna ya kasa ya nuna cewa ya kasa shi sa ibn al-qayyim yake cewa yana daga cikin hanya mafi sauki da mutum zai isa zuwa gaban Allah shine ya nuna ma Allah cewa shi matsiyaci ne a gaban Allah ya nuna ma Allah cewa shi ba kowa bane kare ma Allah dagawa kare nuna ma Allah cewa shi babba ne ya nuna ma Allah cewa shi bai da la malja wala manja minka illa ilayka nuna ma Allah cewa ba inda inda zan gudu in fake in ba wajenka ba Allah shine yujiru wala yujaru alai shike bada mafaka amma in yabi mutum ba a bashi mafaka daka mutum ya nuna ma Allah cewa ya kasa hanyoyi sun toshe kaf amma fa ba fa wai sai in ya gwada ya ga sun toshe din kafin zai dawo wajen Allah ba tun farko kar ma ya fara kawo wani lissafi ya fara kawo Allah a farko na'am yayi riko da sababi wannan addini ne al-akhdhu bil asbab addini ne amma ya fara kawo Allah a farko tukunna kafin ya fara kawo sababi dan sababin ma sai Allah ya ga dama kafin ya ci wada akhadahu ala atabati al-ubudiyya naziran bi qalbihi ila rabbihi wa walihi sannan kuma mutum ya wato sanya wato ainifin kumatunsa yayi ajiye kumatunsa akan katako na bautan Allah na ibada wannan abin da ake nufi mafi girman kaskanci kenan, mutum a ce yana kwanciya ko bacci zai yi amma kuma tun san akan katako yake sawa, mafi girman talauci kenan, ya kai talaka kenan. To ya sanya kuma tun san akan katako na ubudiyya, ya kuma zuwa ga Allah kenan, ya nuna ma Allah cewa shi gaba ɗaya bayi da komai. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Yayi addu'a irin ta addu'ar Annabi Musa da yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yace ya Allah duk abin da ka kawo min na alkhairi ni mabukaci ne, talaka ne, matsiyaci ne, ni ina da bukata shi. Ina da bukata. Naziran bi qalbihi ila rabbih. Ya tattara zuciyarsa, zuciyarsa ta koma tana kallon Ubangijinsa, ta fuskanci Ubangijinsa, wa walihi kuma majibincinsa, nazarar zalili, kallo irin na mai kaskanci, irin na kaskantacci. Ya kaskantar da kansa a gaban Allah, ya koma talaka, ya yarda cewa shi matsiyaci ne a gaban Allah. Nazarar zalili, kallo irin na kaskantacce wanda yake yi mawa ila al-azizir rahim, zuwa ga Allah magwayi mai rahama. Shi yasa sujjada da Allah ke amsa addu'an mutum a cikin sujjada, zaka ga a cikin sujjada babu abin da ke ciki sai nuna kai din kaskantacce ne, Allah kuma shine madaukaki. Gabobinka mafiya tsada a jikinka wanda kai kanka kana girmama su, mafi girma shine fuskanka. Yau idan da za a zo guguwa ta taso, mutum hannunsa zai dauka ya toshe fuska, saboda yana ganin fuskan ta fi tsada a wajensa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana aimari, yace kar ku daki, la tadribul wajha fa inna Allah khalaqa adama ala hayatihi. Yace kar ku daki fuska. Shi yasa da wani yazo ya tambayi Annabi yace me ye haƙƙin matar ɗayanmu a kansa, me ye haƙƙin ɗayanmu a kan matansa. Daga cikin haƙƙin matarka a kanka, da manzo Allah yace shine wala tadribil wajha. Duk da daman da Allah ya ba wa mutum, idan yace aka buga matan ta fandare ta bauɗe, yayi wa'azi bata ji ba, yayi wa'azi bata ji ba, yayi wa'azi bata ji ba, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji, ya kaurace mata iyakar kauracewa da matakan kauracewa, bata ji ba, bata gyara ba. Da aka kai matakin fadribuhunna wadribuhunna, matakin duka, manzo Allah sai yace darban ghayra mubarra, duka amma ba duka wanda yake mai illa na cin mutunci ba. To daga ciki sai yace wala tadribil wajha, karka yadda ka daki fuskanta, karka buge ta a fuska, saboda fuska waje ne mai tsada, waje ne mai tsada. Mafi girman kaskanci shine ka tsinka wa mutum mari. Goma ka nemo abin duka ka bige mutum, ya fi mai sauki akan a ce ka dalla masa mari. To ka kalla wannan fuskan taka da tsadanta, sai ka zo sujjada, sai ka sanya ta goshinka, ka sanya shi a ƙasa, hancinka ka sanya shi a ƙasa. Shi yasa za ka ko a wajen Larabawa ko a hadisi, Annabi in yana so ya yi bayanin mutum cewa ya taɓe ya lalace, sai ce ragima anfu, sai ce an ja hancinsa a ƙasa, an turbuɗe hancinsa a ƙasa. To wannan kaskanci ne a wajen Laraba, a ce an kifa mutum, an turbuɗe fuskansa da ƙasa. Wannan kuma ba zallan su ba, a ko'ina ma ai kaskanci. To saboda haka shine sai kaga ka zo sujjada, to sujjadan nan da ka yi sai ka sa wannan gaba mai tsadan, sai ka sa ta a ƙasa, ƙasa inda ake takawa da ƙafa, sai ka sa ta a ƙasa. Da ka sa ta a ƙasa kuma, sai kana yi a cikin zikirin, sai kana cewa subhana rabbiyal a'la, tsarki ya tabbata ga Ubangiji na mafi ɗaukaka. Kenan abinda kake nunawa a sujjadan shine Allah shine mafi ɗaukaka, kai kuma kai ne mafi kaskanci cikin bayin Allah. In dai zuwa ga Allah ne, kai ne mafi talauci zuwa ga Allah. Shi yasa yau gashi ka sa goshinka a ƙasa, kai talaka ne, Allah kuma yana sama shine mafi ɗaukaka. Allah yana sama shine mafi ɗaukaka. Wannan shine abinda wasu da yawa basu fahimta ba, wannan shine abinda da yawan mutane basu fahimta ba, har sukan kafa hujja da shi akan cewa Allah na ko'ina, saboda
wasu akan ce musu in ka ce Allah na ko ina me yasa in ka zo addu'a kake daga hannu sama ya ce to me yasa kai kuma in ka zo sujjada kake sa goshinka ga sama me yasa ba kallon sama to wannan kaga shine summun bukumun ummin fawum la yarji'una to kaga wannan ka nuna mu Allah cewa kai ba kowa bane kai ba komai bane fala yura illa mutamalliqan li rabbihi khadi'an lahu zalilan malama tace ba za ka ga mutum ba face wato mai nuna mutawaddidan kenan mai nuna kauna zuwa ga ubangijinsa sannan yana kaskantar da kai zuwa gare shi sannan kuma yana mai nuna tawalu'u zuwa ga Allah musta'difan lahu yana mai kokarin ya alakanta zuciyarsa da ubangijinsa yana kokarin ya gyara alakansa da Allah yas'aluhu ibfahu yas'aluhu adfahu wa rahmatahu yana roƙon Allah tausayinsa da jin kansa da kuma rahamarsa yana roƙon Allah rahamarsa to wannan mutum ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah kenan to shi yasa idan ka shiga damuwa to kai ka dage da yawan sallah shine duk bayanin da malama take mana ka dage da yawan sallah ko farilla ko nafila lokacin da ka shiga damuwa kaga cewa wannan ba lokaci ne da aka hana yin nafila ba kamar lokacin da rana ke fitowa ko kuma bayan sallar la'asar in an yi sallar la'asar to ba nafila sai rana ta fadi to kaga a wannan lokacin ko bayan sallar asubahi to kaga in banda waɗannan lokacin daga duka lokuta ne da an baka dama kai nafila da kaga ka shiga damu abubuwa sun rigice koma zuwa ga Allah tashi kai sallar nafila raka'a biyu sa duk wannan bukatun a cikin sujjada babu wata bukatun da tafi karfin Allah babu ita babu bukatun da tafi karfin Allah babu wannan bukatun yasa wani daga cikin magabata da wani yazo yace masa ya ajiye kudi yayi ijiyan kudi amma ya manta ina ya ajiye kudin yace masa ka tashi ka je kai sallah yana kabbalta sallah da ba shi din ne mun tunda shi to sai ya tuna masa cewa a waje kaza 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 ka aji yace ya kai yace ta ai wal hor da gaggautawa ne yake sallar nan yace to da ma shi din ne ya wantar da kai yana so ka manta da kudin ka share to da ya ga ka je za ka yi sallah shi kuma shi din mafi girman abin da ya tsana shine ga mala'ikan bangaren dama yana rubuta lada a cikin littafin ka baya so abin da yake so kawai inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir kawai so yake ganku a wuta tare to shi yasa ya ga da ya barka kai sallan nan ka samu lada gwamma ya tuna ma inda ka ajiye kudin sai ka tashi ka je ka dauki kudin ka yanzu ka ka samu kudi kuma baka samu ladan sallah ba Allah ya kiyaye mu saboda haka sallah idan mutum ya shiga cikin damuwa tattara koma zuwa ga Allah ayi sallar nafila ka tashi cikin dare lokacin da ubangiji yake ce ina me neman gafara in yafe masa ina me damuwa in warware masa ina me roko in biya shi ina me neman wata bukata in biya masa waye bashi ya masa nauyi in warware masa nuna masa hanyar da zai biya biya bashin sa waye yake cikin damuwa in bashi mafita to sai ka tashi a wajen sai ka daga hannu kai addu'a kai sallah kai addu'a kai sallah kai addu'a kaga duka damuwoyinka Allah yana warware maka su Allah ya sa mu dace to za mu tsaya akan wannan sallah in Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma sai mu daura akan gaba ta gaba wa alaikum assalam na'am na'am a dama lokacin lafilan da aka hana bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana ne idan rana ta fadi lokacin magariba ta shigo kenan to ana iya yin sallar nafila insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am na'am nafila bayan sallar asuba idan mutum bai samu yayin raka'atul fajr ba to da an idan da sallar asuba yana iya tashi ya mika yayi raka'atul fajrin sa na'am sai tahiyatul masjid na'am tahiyatul masjid shi kuma bai da iyaka duk sanda ka shiga masallaci to manzo Allah yace idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atay, mutun na shiga masallaci to karka zauna sai kai nafila raka'a biyu, wannan kuma koyaushe ne zaka yi shi, wannan ba nafila bace, farilla ce indai ka shiga masallaci, indai ka shiga masallaci to ya zama dole sai kai kafin ka zauna. Na'am, alaikum salam. Na
ana yin sunna cikin masallaci.
Na
mutu ya yi masallaci irin na Juma'a.
Eh.
Bai samu ya samu shi. Lalle sai a cikin masallaci ne za a yi ko sai a fara yi a waje.
Idan ana sallah a masallaci. Yanzu kamar ƙwaryen masallacin nan da haraban can. Idan akwai space a masallaci. To za a shigo masallacin kenan. Idan masallaci ya cika ana sahu a waje, to haraba yana daukan hukuncin masallaci ne, saboda haka lokacin da masallaci ya cika mutum bai samu waje ba, sai zo ya samu haraba masallaci, to hukuncin haraba daidai yake da masallaci, to a wannan lokacin zai yi nafila kafin ya zauna. Amma idan ya zama cewa ko ba sallah ake ba ko wani abu ne daban, zai shigo cikin masallaci, to in dai tsaya a zallan haraba ne to ba nafila a kansa. Amma in dai zai shigo ƙwaryen masallaci, to wajibi ne akan shi zai sallar nafila, zai raka'a tahiyatul masjid kafin ya zauna. Allah ta'ala ya samu dace. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Muna roƙon Allah ya biya mana buƙatun mu na alkhairi, masu damuwoyi Allah ya yaye musu, waɗanda suke da damuwoyi Allah ya yaye musu, Allah ya kawo mana mafita daga dukkan damuwoyin mu. Dukkan bukatunmu masu sauki ne a wajen Allah, babu abin da ya gagari Ubangiji. Muna roƙon Allah idan ya biya mana bukatunmu dukkanmu, ya yaye mana damuwoyinmu gaba ɗaya, babu abin da zai rage shi. Idan ya bar mu cikin damuwa ko cikin wani yanayi, babu abin da zai kanu da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan damuwoyinmu, muna masu kaskantar da kai da komawa zuwa ga Allah. Muna roƙon Allah ya kawo mana mafita, ya warware mana damuwoyinmu baki ɗaya. Allah, wayanda suke da damuwoyi cikin iyalansu da ƴaƴansu da dukiyoyinsu da kasuwancinsu, Allah ka kawo musu mafita, Allah ka warware musu baki ɗaya, Allah ka warware musu baki ɗaya. Wayanda suke da damuwoyi a harkan karatunsu da harkan ayyukansu, muna roƙon Allah ka kawo mana mafita gaba ɗaya, Allah ka kawo mana mafita gaba ɗaya. Wayanda suke da damuwoyi wayanda muka sani da waɗanda bamu sani ba, Allah ka fi mu sanin damuwan kowa, ka fi mu sanin bukatan kowa. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi, Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi, Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ka kawo mana mafita daga dukkan tsanani, Allah ka kawo mana mafita daga dukkan tsanani, ka kawo mana mafita daga dukkan tsanani ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.